A yanzu haka dai wani dan takarar kujerar majalisar dattawan Najeriya daga yankin Niger ta Gabas a karkashin inuwar jam'iyyar adawa ta ADP Muhammad Bashir Abacha ya kai hukumar zaben Najeriya da ma uwar jam'iyyarsa ta ADP a gaban wata kotun tarayya da ke zamanta Amina bisa zargin kin sanya hatimi ko kuma logon jam'iyyarsa ta ADP a cikin takardar kada ƙuri'a a lokacin da aka gudanar da zaben yan majalisun dokokin Najeriya. Muhammad Bashir Abachan dai ya ce ya garzaya kotun ne domin jin dalilin kin sanya hoton jam'iyyar, da hakan yasa bai kasance cikin yan takarar majalisar dattawan ba.
A cikin hukuncin Ubangiji fatin wato alaman fatin mu bai fito a wannan takardar zabe ba, a wannan zabe da ya wuce na sanata. Na zo kotu ne a matsayina na dan kasa wanda aka cuta dan a nemo mana kwatar mana hakkin mu, a kuma sannan hakkin jama'an mu da suka dinga wahala ba dare ba rana suna shiga kauye sako sako lungu lungu dan nemo mana kuri'a. Yau an zo ranan zabe, wasu kalilan daga sama an cuce mu, an sai mana da yanci, to saboda haka muka zo wannan kotu wanda muke tunanin za ta yi mana adalci.
Lauyan da ke tsayawa Muhammad Bashir Abacha a wannan kara dai barista Abubakar Indaku Musa ya ce sun fada wa kotun cewa an hana shi haƙƙin da dokar ƙasa ta bashi.
Party shi ADP so nominating din shi to contest for a senatorial position, wasu su yi amfani da mukamin su sun hana shi, so wato abinda doka na kasa ya bashi, inci da doka kasa ya bashi an hana shi, kuma bayanin da muka yi ma kotu kenan.
A lokacin da na tuntuɓi jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar ADP a jihar Niger jiya, Dantani Muhammad ya ce su ma lamarin ya ba su mamaki.
Abin ya ba mu mamaki tun da lokacin da dai aka zo aka ce yi takara, mun rubuta mu INEC kuma sun ba mu takarda ce sun hasa, kuma da za mu yi primary duk INEC ya zai witnessin primary da muka yi.
Da ma ko jam'iyya kun san cewa logon shi bai fito ba kafin a yi zaɓe, koko sai da aka je wurin zaɓe kuka gaba logon?
Wadatin gaskiya tabbas za mu sai da aka je zaɓe gaskiya.
Har ya zuwa wannan lokaci dai hukumar zaben Najeriya ta ce bata lura da cewar babu logon ADP a takardar kada ƙuri'ar ba, kamar yadda jami'in yaɗa labarai na hukumar zaben a jihar Niger Ibrahim Abari ya shaida mun ta wayar salula. A nan gaba kaɗan ne dai kotun za ta ba da rana da lokacin da za a fara wannan shari'a gadan-gadan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.